mobile and wasa wasa eh. Allah ka oya kiyan dawo dawo.